أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة 28 دوات ربيع الأول شكرا تدبو دا دليل دا 45 هجرية واندى دا چه دا شا اوكو دوات غوما شكرا تدبو بيدا 23 ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka inda muka tsaya bayan hutu idan abin nan kitabu zuhud littafin zuhud a cikin sharhin wannan da bai iso hannu ba azadu wal madiya sharh kitabu zuhud wal wasiya inda zan mu tashi harful kha inda an ga mai abin nan matani karanta abiyat ne yawa yake cewa harful kha harafi na kha'un yace wa in safaita aw khalalta khillan fa fir rahmani faj'al man tu'akhi wa la ta'dil bi taqwallahi shay'an wa da'an kal malalati wat tarahi fa kayfa tanalu fid dunya sururan wa ayyamul hayati ilan silahi wa jullu sururha fi ma ahidna mashubun bil buka'i wa bisurahi wa qad am ibn adam la yaraha aman afda ila sama musimahi yake cewa Allah mushi rahama da jin kai wa in safaita idan kai abuta zan muga as-safiyu shine zababban aboki aw khalalta khillan ko kai badadan taka da wani badadai aboki wanda abun taka ta kai karshe wajen kauna yace fafir rahmani ka sanya cikin asha'anin Allah manto faja almantu akhi faja almantu akhi fir rahman wanda zakai abutan nan da shi to kai ta dan Allah ka sanya ta dan Allah kada ya zama dan wani abu na duniya yace wala ta'dil bi taqwallahi shay'an kada ka daidaita tsoron Allah da wani abu shine gaba da komai wada an kal malalata yace kabar kosawa wa tarahi da jinkiri cikin ayyuka na alkhairi fa kaifa tanalu sururan fid dunya tayaya zaka samu horin ciki a cikin duniya wa ayyamul hayati ilan silahi kwanikan rayuwar na duniya kuma gaba ɗayan su suna zuwa ga huta karewa take ga baki ɗayan ta tayaya zaka saki jiki kai ta jin dadi kana ta horin ciki da duniya yace wajullu sururiha fi ma ahirna mafi yawaicin kwarin cikin duniya a yadda muka saba mashubun bil bukai an cakuda shi da kuka wa bisurahi da karaji da uhu duk lokacin da jin dadin ta ake cikin kwarin cikin ta inda kaga ana ta kwarin cikin wannan to ka tabbatar da gobe ka komo kaga ana kuka wannan gurin to shine yace mafi yawaicin kwarin cikin ta da jin dadin ta to cakuda yake da kuka da karaji inda aka yi dariya da murna gobe nan zaka ga ana kuka yace amma wa kada ami ibn adam la yaraha sai dai dan adam ya makabce bayyaga wannan aman wata makabtar da afda ta kai ila sama musamaki zuwa ga kofa ta abun nan ta kofa kutsaga kunnan shi ta yi nisa ta shiga cikin kutsagar kunnan shi sai sharhin baiti na 33 a cikin jerin baitika na saban nayi tarkimin shi a cikin sharhin yace wa in safaita idan kai abuta ai sahabta aw khalata nan da yake cewa lugatul bait da yake cewa safaita idan kai abuta ai shine sahabta wasafiyu khalisu kulli shay'in wa muhtaruhu an ce asafi shine zababban kowane abu daga ciki akwai cewa adamu safiyullahi ana ce adamu safiyullahi ai shine khalisu huwa muhtaruhu shine zababban Allah wanda ya tsamu wasafa'u an ce asafa'u mamdudun da madda duddul kadiri shine kishiyar dakushewa an ance hazal ma'u safiyun shine kishiyar cakudadde alkadir wa qad wasa wa qad safa sharabu yasfu safa'an ana cewa ruwa yayi tsaftata safa yasfu safa'an ko safahu gairuhu tasfiyatan shine safwatu shay khalisuhu shine safwatu shay shine zababban abu tabtacce muna da littafin safwatu tafasir safwatu tafasir ma'ana zababban tafsirai daga cikin tafsirai ya hada ya zabo shi yi nashi sa shine safaita khalisuhu shine tsatacce yuqalu ana cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam safwatu Allah min khalqihi zababban Allah ne daga cikin halittan shi akwai babban malami da aka yi Kumait wanda ya rasu shekara ta 126 wanda yana matashi wanda Allah ya bashi ilimi da fusaha da zalaka yana da waki yana da alhashimiyya yana cikin tashin ilimin shi Allah ya karbi rayuwar shi da shi da wannan wanda al-Imamu Nawawi yake yawan sahibut tahrir shi ma yana matashi cikin matasan takashi Allah ya bashi ilimi na mamaki suna cikin wanda ake cewa da Allah ya kaddarta girman su sun kai inda ake kaiwa ba a san ba abinda zasu ma musulunci dan a haka ma abinda suka bari ba kadan bane a suna yara ma suka rasu kuma yake cewa antal musaffal muhazzabul muhassab fi nisbati wa in qaumuka wa in nasa qaumuka in nasa qaumuka nasabu kenan nan yake cewa antal musaffa kai ne zababbe yake nihin annabi sallallahu alaihi wasallam al-hashimiyya yana yaban banu hashim ne wanda da annabi ciki sallallahu alaihi wasallam kenan nan gurin kyare yake cewa antal musaffa shine mahallu shahirkin abul aswad ad-duali yake cewa ko addili mai rasuwa shekara ta 219 hijriya yake cewa fa khalaltuhu summa safaituhu falam astafid min ladunhu qatfatila fa safa fa khalaltuhu nayi abu tarihi summa safaituhu kaga safaituhu nayi abu tarihi nuni yau akan cewa kalma sananna ce malamai da larabawa suna amfani da ita Abdullah ibn Fawdi rahimahullah ta'ala mai rasuwa shekara ta 1245 hijriya Allah mashi rahama da jin kai a cikin muqaddima ta alfiyatul usul yana da alfiya ta usulul fiqh yake cewa ma'akhizul a'immatul ulatu wa minha li safwatid dullatu nan gurin sai yace li safwatid dullatu sai na gaba kalma ta gaba da yace khillan khillan min al khulla aidan yana daga al khulla abuta shine as sadaqal mukhtassa allati la khalala fiha abuta wadda take tatattawa da babu tangarda a cikin ta Allah madaukin sarki cewa idzal latakhazuka khalila da sun rike ka a matsayin badadai ka abun zuhair Allah mushi yarda yake cewa ya wai haqullatan law anna hasadakat mauduha aw law anna nusa maqbulu ya wai haqullatan kage yace khulla ita ce sananna ce tuwahi nan da yace tuwahi ay man ittakhaztahu akhan duk wanda kai rike shi a matsayin aboki kenan fafir rahamani faj'al man tuwahi ko man tuahi shine wanda kai rike shi a matsayin aboki wanda kam rike shi a matsayin dan uwa ana cewa akhaitu da wa khaitu kamar misalin asaitu da wasaitu wanda an sa wawun yayi an sa alif yayi kama akaltu akaltu da wakaltu nayi abinci da wani yake ce wakaltu fulan ko akaltu fulan kenan mun ci abinci tare yana ci ina ci ana shine irin shine ana iya cewa akhaitu ana iya cewa wakaitu wa yuqalu ana cewa tuwahi bi qalbil hamzi wawa ana mai da hamza ta koma wawun akan takhfif cikin kalma ta larabci hamza tana da wahalar da nutsi shi yasa take da baban ta daban a cikin qur'ani ko kuma cikin magana ta larabci babul hamzi sai zamana da inda aka ga tana kawo wahala sai a hudda ta komawa mun dan saboda sauki inda in an gamo ta da wasu harufan da zasu yi nauyin hada a baka sai a sauya su kamar nan gurin an so kai wahala an ce tuahi a ce tuahi ya sauki waqila shi badalun qila ana ce wa taqulu tana ce bainu wa bainahu ukhuwa wa ikha ko kace ukhuwa ko kace ikha duka abu daya ne a cikin hadisi aka ce akha bainal muhajirin wal ansar ay allafa bainahum annabi akha sai aka ce akha ko a ce waha duka daya ne bi ukhuwatil islam laysi yake cewa da al ikha da al muakhat da at taakhi da al ukhuwa duka daya ne yan uwantaka ake nihi kawai ma'arri yake cewa amma walahi law anni taqiyun lama akhaitu mislaka huwa qadim kage yake cewa lama akhaitu mislaka da ban yi abuta da makamancin ka ba ma'anal bait ma'anan baiti yake nihin idan kayi nihin ka riki wani aboki ko ka rike shi a matsayin dan uwa to ka sanya wannan yan uwantaka taka da abutar taka dan Allah ba dan saboda duniya ba kamar yadda abuntaka da yan uwantaka ta yau ta duniya ta kasance al-imamu al-bukhari yayi babu guda yake cewa babul hubbu fillah baban so dan Allah sai kawo hadisi a kalkashin shi la yajidu adun halawatal iman mutum ba zai samu dan danan imani ba sai ya kasance ya so mutum bai san shi kawai sai dan Allah haka ya rawaito daga Abi Huraira yace Allah madaukin sarki zai ce ranar kiyama ina masu soyayya dan saboda girma na yau zan sa su cikin inuwa ta ranar da babu inuwa sai tawa wanda muslim ya huddo shi haka Abi Zar ya rawaito daga Annabi sai yake cewa mafificin ayyuka shine su alhubbu fillah wal bughd fillah so dan Allah da ki dan Allah wanda Abu Dawuda ya rawaito shi haka daga Mu'az ibn Jabal yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa almutahabbuna fi jalali masiyin soyayya dan girma na lahum manabirun min nur suna da munbari na haske ya gabiduhumun nabiyuna wa shuhada annabawa da shahidai suna gurin ina ma a ce sun samu wannan abun da suka samu wanda Tirmidhi ya rawaito shi sai baiti na 34 yace wala ta'dil bi taqwallahi kaka daidaita tsakanin wannan kin Allah tsoron Allah shay'an da wani abu ka daidaita sai zamana daidai da iskake kallon su yace wada an kalmalala kabar kosawa wa tarahi da jinkiri lugatul bait yaran baitin kalmomin da ke cikin baitin na farko da yace ta'adul ailatu sawi wala tastabdil kada ka daidaita kada ka musanya da tsoran Allah ko ka ce kakka daidaita ko kada ka musanya wani abu da tsoran Allah duka daya ne yuqalu ana cewa a larabci adalu shay idlan aqama huwa sawahu an ce adala shay wa adalan shine ba idlan ba adalan yana nanin cewa ya daidaita abun ya mekar da shi ana cewa adulul mizan wa adulus saham wa shay bi shay sawahu shine adala kaza shine ya daidaita shi ya sanya shi kwatan kwacin shi ana cewa adala bi rabbihi adalan wa udulan asharaka wa sawabihi ghayruhu shi yasa ake cewa adala bi rabbihi ya kwatanta Allah shi da wani shi mai shirka ma'ana adalan ko udulan ma'ana yayi shirka shi yasa a cikin qur'ani Allah ya ce sumal lazina kafaru bi rabbihim ya adilun kaga ba daga adalci ba za a ce ba sannan kafurai akwai su adalci cikin sha'anin Allah ya aduluna ma'ana suna kwatanta shi da wani ya aduluna na'am ne tace ba asalin ta ma ba daga al'adul bane adalci wancan sai Allah yake ce a ilahum ma Allah barhum qaumin ya adulun bar su mutane ne wanda suke kwatanta Allah suke daidaita Allah da wani kaga ba an ce ba kafurai ya aduluna suna adalci suna daidaita Allah da wani wa adala fulanin bi fulan a ce wane ya kwatanta ya daidaita wane da wane ko kuma ya sa kaya kaza ya zo daidaita da wane ya sa su daidaita shi yasa ake cewa al-idlu dila wannan abun nan ni'mal idlani wal ulawa al-adal adoko kamar labtu da za a ma dabba daga nan gurin akwai sai a labta idan saboda me yasa ake ce mishi al-idlu saboda wannan nauyin su yazo daya an daidaita su nauyin su yazo daya sai aka ciro daga kalma aka ba su suna al-malala ita ce as-sa'ama qosawa ana cewa malitu wa malilitu minhu malilituhu ko malilitu minhu akwai abin da yake ta'addi da wanda bai ta'addi shi wannan duka biyu ya hada kenan ana iya ta'addi da min ko kuma yaqin ta'addi ko a ce malilitu min fulan ko malilitu fulana na qosa da wani ko na qosa ma wani malalan a ce malalan da harka dukan su ko kuma mallatan ko malalatan ko malalan duka masdar kin shi ne ma'ana shine kawai sa'imtu wa baramtu bihi na qosa da shi wasu suke cewa almilal anta milla shay'a wa turida anhu qosawa shine ka gaji da abu ka kauda kai gare shi a cikin littafin at-tawfiq at-tawqifu ala muhimmat at-ta'rif na al-imam al-munawi Allah mashi rahmatace almilalu futurun ya'rudu lil insani min kasratu muzawalati shay'in yujibu al-kalalu wal iradu anhu qosawa shine wannan gazawa da fatara da take bujuro ma mutun dan ya gaji da muhawala da yin wani abu sai ya gaji ya fasa ya dakushe ya fasa abun a cikin hadisi annabi yake cewa fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah bai kosa sai kun kosa wanda bukhari ya huddo shi at-tarahi shine jinkiri at-tamakkul da imtidadu zaman jinkiri kuma da tsokan zamani ana cewa tarahal amr tarafin ai imtadda zamanu zamanin shi yayi tsawo sharifu al-murtada yake cewa walamma taraha minka nasrun ahittahu wa zannu jiwaran bin najahi mudawwala at-taraha yana nihin yayi jinkiri ma'ana baitin yace wannan wasiya ce ga malam Allah mashi rahama ga dan adam cewa kada ya kwatanta takawar tsoran Allah da wani abu na duniya saboda tsoran Allah shine shugaban dukkan komai shi yasa Allah yake yawan umartan mu da tsoran Allah cikin ayoyi na Qur'ani masu yawa kuma shine hadafi na ƙarshe wajen aiko manzanni da sauko da littattafai dan adam kada yayi jinkiri wajen riko da tsoran Allah kamar yadda Allah ya ce wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan ƙarshe na masu tsoran Allah ne cikin hadisi annabi ya ce taqillaha haisu ma kunta baiti na 35 al-imam yake cewa fa kaifa tanalu fid dunya sururan yaya zaka samu sururan farin ciki fid dunya anan duniya wa ayyamul hayati ilan salahi kwanikan rayuwa kuma suna zuwa ga huta suke yi subarta lugatul bait yaran baitin insilakh kamar yadda na faɗa can da jima wasu kalmomin a cikin baitin da zan kawo masu wahala ne suna buƙatar a yi sharhin su wasu kuma kowa ya san su amma ina kawo su dan saboda akwai abin da nake son akwai wata fa'ida a kalkashin su wanda kamar yanzu amalla malilitu to amma kaga ai da aka kawo shi mun ga cewa yana da kowa aka ce almalala ya san kosawa mallamin kaza kosawa ce to amma ya zan mu san cewa masdar kin shi har wajen guda hudu gare shi an kawo shi dai ko da kalma ce wadiha to amma akwai fa'ida da nake so a samu kalkashin ta insilakh shine al-khuruj asalu salakh shine naz'u jildil hayawan kawai hida idan ake cewa hede abu shine insilakh fulan al-jild salaqtuhu fan salaqa wa anhu isti'ira to daga nan ake aro kalmar salaqtu dur au sai a ce na zage abun gakin shi na zage dirin shi riga shi ta yaki wa salaqa shahr wa salaqa hutar da baya komo ba a asali a larabcin an ce insilakh shine hida a hudda fata da nama a raba su to fata da nama idan aka raba su aka hudda su akwai wanda zai iya maida ta ta koma ta gamu to sai zamana ake amfani da kalmar in salaka akan duk wani abin da ya zamana in an hudda shi fata ce wanda ba ta koma har abada duk wani abin da aka ce in salaka kaza to kawai hutar wannan huta ce ta har abada wanda abin nan bai koma ba Allah madaukin sarki yake cewa watul alaihi naba allazi atainahu ayatina fan salaka minha kaga sai ce fan salaka minha yana nihin Allah cewa huta ce yayi wanda har abada bai koma cikin ayoyin ba sai amfani da kalmar in salaka bai cewa fa kharaja minha ba haka Allah yake cewa fa idan salaka al ashhurul hurum idan watanni masu al hurma sun huta wata in ya riga ya wuce yana komowa har abada bai ƙara komowa sai dai wani ko mai sunan shi yace wa ayatul lahum al-layl naslakhu minhu an-nahar kaga naslakhu da rana haka in ta wuce bai yiwa wannan rana ta komo sai akai amfani da in salaka to wannan yana da cikin sanin muhimmancin sanin lugha sani na hakika da in salaka da kharaja duka da ne mutum yana zance babu matsala in ya kasu to amma a cikin littafin Allah a cikin magana ta ilimi ta daqiq al-lughawi shine mutum ya bambance a tsakanin su a cikin zancenka da kai na rubutu ko na bahasi ko wace kalma ka azata a gurinta da yadda ci yanzu misali zan ce wani ya huta daga gidan shi bazan ce fulani in salaka min baitihi al'an kenan kaga in anan ne wanda ya san larabcin sai ya fahimci cewa ina fatan cewa har abada bai komo ban gidan nan dan alfani da kalmar da ne ta in salaka nan kharaja ne kamata anan gurin haka annabi ke cewa falam yazal mufdiran hatta salaka ash-shahr sai da wata in salaka wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam da fadar annabi sai yake cewa wa rajima an fu rajulun dakhala alaihi ramadan summan salaka qabla an yughfara lahu ma'ana baitin ma'ana shi shine yaya kai dan adam kake samun jin dadi da farin ciki a cikin wannan duniya wanda kwanukan ta huta suke yi anan kusa zakka bar wannan duniya ka bar ta ka tafi wani gida wanda yake na har abada wanda babu huta daga cikin shi ita ce lahira Allah yake cewa cikin suratul kahf al-mal wal banun zinatul hayatid dunya dukiya da yaya ado ne na rayuwar duniya amma albaqiyatus salihat ayyuka nagari sune mafiya alkhairi a wajen Allah wajen lada da kuma kyakkyawan abun guri yace wajillu sururi ha fi ma ahirna mashubun bil bukai wa bisurahi yake cewa mafi yawaicin farin ciki na duniya a yadda muka saba bi ma'ana ahirna fi ma ta'awwadna yadda muka saba cakuɗe yake da kuka da ƙaraji da uhu lugatul bait ahidna shine arafna a cikin hadisi ummu zar take cewa wala yasalu amma ahida bai ya tambaya game da abin da ya sani ai amma kana ya arifu hukil bait min ta'amin wa sharabin wa nahu mali sakha'ihi wa si'ati nafsi saboda mutun ne mai kyauta mai abin da ya ga ya kawo cikin gida babu kawari sai bakin shi yake yi jarumi ne yake kawo wani bai binciken ina aka sashi shi yasa take cewa wala yasalu amma ahida mashubun shine cakudadde ana cewa makhluq mashub bi ma'ana makhluq li anna shawba yani al-khalq an ce ashawba ana nihin cakudawa wa yuqalu ana cewa shaba shay'u shawban ay khalaqahu wa shabahu ashubuhu khalaqtuhu mashuban kashiyab abu zu'aib yake shi ma nan fa'ida akan mashub da makashi a sharhin ba an ce mashub cakudadde da makhluq duka ɗaya ne sai dai mashub ana amfani da shi akan abin da aka cakuda shi wanda bai ya rabuwa kama a ce ruwa da nono an cakuda su cakuda ce wanda wannan duk yadda za a yi mutum bai iya raba su ko kuma mai da wannan duk yadda za a yi bai iya raba su amma inda a ce hatsi ne da dawa a ce sai a ce makhluq ikhtalatat zurra bil kaza ikhtalatat zurra bi kaza ba ka ce ba shabat dan saboda yana yiwa a raba su amma haduwan abin da haduwar shi da dan uwan shi bai yiwa a raba shi ake amfani da shaba yashubu shauban ya ce mashub alam wazn mafaul yace wa adi ibrahim shami ja'at sabi'atan mu'attaqatan sayfan wa tilka shiyabuha shiyabuha ta kudadda asrakh asarkha shine asaiha shadida qaraji mai yawa inda lafazi aul musiba lokacin da aka yi qara ko musiba kaga yanzu anan cikin bukhari cikin sharhi wanda ke tana da kalmar ina tana da ita yanzu abinda aka yi amfani da shi cewa aka yi wanda yana cikin sallar juma'a larabci yan uwa ba sani bane na tsareicin kalmomin kawai haka sanin shi shine ya zamana kowane kalmomin ka san ina ake amfani da su ba kowace kalma bace duk kalmar da kaga an kawo ta ma'anar su daya a wajen awamun nas ne amma a wajen ilimi da bambancin su a wajen zaka yi magana ta malamai ta rubutu ko ta bahasi ko ta rubutu zalaka da fahimta da zauki na balaga shine kowace ka azata gurinta da yadda ci yanzu misali shi ma wannan da muka yi magana as-surah da as-saiha as-saiha ita ce ƙara ayi kururuwa irin ta mata to saiha ita ma haka ne amma ita as-surah ba a amfani da ita sai gurin da ya zama na tashin hankali ne yasa aka yi ta daga an ce shi yasa yanzu yace iza surha bi abihi in an yi ƙara gi da ma'aihin shi an yi ƙara cewa ya mutu ko rishin lahiya ko kaza ko an yi wani aksiden ya ce saraha bi fulan ba an zo ba ana kukan mota ta yi aksiden kai amfani da karma as-saiha kace sahatin nisa ba zai ta zo ba ana fahimta al-arabci na titi amma a tariqiqul lughawi shine sarhatin nisa lisanud dinul khadib yake cewa tabalbalat bil layli al-sunnarihi tasilu surahi famalikina mujiban kage ce bil layli tasilu surah as-surahi ne abinda muke nihi abinda ma'anar baitin abinda yake nihi ana mafi yawancin jin dadin duniya ta kuɗe yake dariyar duniya ta kuɗe take da bakin ciki da kuma damuwa wanda ya tasabbaba ma mutum kuka da uhu dan saboda dukkan jin dadin duniya da nau'in shi kala kala idan mutum ya dawama akan shi to a ƙarshe sai ya bara mishi wata rishin lahiya da wata matsalar da zai zama sababin halakar shi duk wani jin dadi na duniya da muka sani to alikitance mutum ya san cewa in ya ci gaba da yin shi ya dawama akan shi to kuma a ƙarshe wannan shi zai masa sababin halakar shi kama misalin cututtuka da muke ta amfani da su mutum ya kasance mai yawan kayan shan zaki ne dan suna burge shi ran shi yana so yana moriya to amma a ƙarshe san akwai diabetes a ƙarshe tana tahi haka nan kayan gishiri ne in kayan menene to shine malamai suke nihin cewa duk wani abunda na jin dadi wannan kada ya isa jin dadin duniya matsayin aibu in ka dawama akan shi a ƙarshe shine ajalinka yake cewa dukkan murshin lahiyar da muke amfani muke ta fama da ita saboda dalilin galibi gomiya karbu satara inji likitoci rishin lahiyar da ake amfani da ta shama mutane kai sababin ci ne kawai abinda aka sa bakin nan shine ke sababa wannan cutar mafi galibin yawan cututtuka gomiya karbu satara ana bincikawa matsala abinda mutum ya cici ba wata matsala bace wanda wani abu ya jayo ta jikin ne zamana ya ci wani abu wanda bai dace ba ko kuma yake ci da kadan kadan ba sai kai tsaye ba irin na dahi ka ci ya sababa maka akai tsaye a kadan kadan a kadan kadan a karshe da ya zama sab kuma haka Allah ya kadarta haka Allah ya kadarta rayuwar dan komai ya zamana yana da sababin kowa ya zamana yana da sababin tahiyya lahira wani abin da ka dawama kake ta mu'amala da shi a karshe ya zama sababin aika ka lahira yace to anan gurin ya za a yi mai hankali ya tsaya ya nura da wannan jin dadin wanda zai kasance shi zai masa sababin barin ka duniya dukkan cututtukan ibnu al-qayyim Allah mashi rahama a cikin littafin shi ne adda'u wadawa ya kawo dukkan nau'i'ika na abincin yace kaza shine mafi abujan janibin dandano kaza shine mafi kyan dadin abinda ake abun nan to mutun in yadda wama da shi ga cutar da take yake akaba mishi ta a ƙarshe wanda kuma ba ta da magani sai lahira haka nan kaza in ya dauke shi zuma har zuwa ƙarshe ibnu al-qayyim yake cewa cikin madarijus salikin yace idan kayi tunani fil akal wa shurb wal libas wal jama'a cikin abinci da abun sha da sanya tuha da saduwa da iyali da hutu da sauran duk abinda ake jin dadi na duniya yace idan ka ganshi ka nura zaka ga cewa kawai maganin aka san shi ne muke kokari da tunkuɗa bala'i yace baka gani cin abinci da kake tayi da muke jin dadin wani abu da zan mu doka masa a matsayin abinci kokarin magance yunwa ne babu kari babu dadi kawai wani abu ne ya sha maka ga yake faman magance shi ita ce yunwa yace shi ma shan abun sha radadi na ishi ruwa ne kake faman tunkuɗewa shi yasa kake jin dadin shi haka nan tuha ita ma saboda zahi ko kuma suturci al'aura da sanhi to yace haka nan sauran dukkan abubuwa yace anan ne masu hankali suka ce jin dadin duniya ga baki dayan shi ba da kariya ne ga wata matsalar da ta sha maka kai to yace jin dadi na hakika wanda na tabbas ba bukata ta sa ba kawai jin dadi yasa ka bukaci wannan abun shine na lahira wanda mahallun akhar ghayru haz duk wanda ke san irin wannan jin dadin mahad jin dadi tsantsa wanda ba matsala ta tura kai wannan jin dadin ba to wannan yace sai gidan shi na lahira anan babu shi a duniya babu shi kwata kwata duk wanda ka gani ya buƙaci cin abinci ko mun dadin shi da kwai yunwa ko mun kankanta tare kwai yunwa da yake kokarin ya tunkuɗe ko ishirwar da yake kokarin ya tunkuɗe ko kuma jikin shi yake son duk lokacin da kana jin abun zaki kaga wani kayan sukari ko wani ji yana burge ka sinadarin da ke cikin jikinka suka buƙaci wannan abun cewa suna son shi sai kuma suka aiko ma halshe cewa ya kawo musu ya kai musu kuma su biya buƙatar su shikenan kai kuma ka ji dadin da kake ji wanda wani abu ne ya tunkuɗa ka to yace jin dadi wanda babu cakuɗa kawai jin dadin yasa ka buƙatar wannan abun sai a lahira sai a aljanna babu na ƙarshe na 37 yace wa qad am ibn adam la yaraha dan adam ya makabta bayya ganinta aman afda ila samam samahi yace kun makabtar da ta kai hayya zuwa ga wannan kofa kunnan shacin tsakiya lugatul bait yare na baitin afda shine ai wa salawantaha ibn al arabi yake cewa al ifda'u fil haqiqa shine al intiha tikewa da kaiwa wa sala Allah yake cewa wa qad afda ba'dukum ila ba'din kaga afda ai wa sala ba'dukum wantaha wa awa ya tattara samamun shine asamam insidadul uzn anci wannan abun ga kurumci kurumcewa shine taushewar gurin ji na kunne shine sam ana cewa samma ya sammu wa samima bi izharu tad'if ko a ce samima ko samma a bayyana tad'if kin ko a bar shi samman wa samaman ko samman ko wa samaman ko asammu ko asammahu la fa samma wa asamma aidan bi ma'ana samma kumai ce yake cewa a shaykhan kal walid bi rasmi darin tusailu ma asamma ani suali asamma asimakh shine asimakh bil kasri harqul uzni harqul uznil batin tsaga ta kunne wadda take ta ciki kofa ta kunne ta ciki wadda zan mu kawo ta gashin na ka misalin shi yasta allazi yaslu ila ra'si wanda tana kaiwa har cikin kai kofa wadda tana kaiwa cikin kai a cikin akhadari yake cewa wa gasul simakhil uzunani wa hi suqbatu dakhila fi ar-ra's mai akhadari ya fassara mana idan ce kofa mai shiga cikin kai a cikin ishmawi cikin abatan farlan wanka yace wa masqu simakhil uzunaini kofa ta kunne wadda ta shiga can ciki ma'ana baitin yana nihin cewa dan adam ya makabce sosai cikin hakikan lamarin duniya wadda take mai karewa bai gane sha'aninta duk irin yadda za a kaddama mushi wa'azi ba zai iya gane hakikanin yadda duniya take ba duk da cewa duk abin da ake gabatar mushi da wa'azi cewa duniya gida ne na rudi gida ne na karewa lahira ita ce gidan wanzuwa abin da yake nihi basirar dan adam ta toshe gami da wannan kamar yadda Allah ya siffanta munafikai cewa sun mubukum al-ummi fa hum la yarji'un ma'ana shi shine masu abun nan ne ba su jin gaskiya kuma ba su sanin gaskiya ba su saurara ta kamar yadda wani mawaki yake cewa asammu amma sa'ahu sami'un asammu shine yake cewa la yasma'u ma sa'ahu ma akaunihi sami'a bai ya jin abin da ya muna na mishi duk da cewa yana da kunne ga sanin yana da kunnuwa ana ganin sa amma bai ya ji za a ce a Hausa ma a ce wannan yaro rishin ji gare shi ba ana nihin bacciya bai da kunne ga shi yana da kunne an kira shi amsa amma ana nihin bai ya dauka to shine yake nihi asamma haka Allah yake nihi shi ma cikin Qur'ani cewa asamma insha Allah ta'ala sharhin muna tunanin ina ta bibiyar sai dai mu samu a ce nayi tunanin ma kan mu komo karatu an samu a kawo sharhin to amma da yake wanda na ba ma wanga kinshi yake kokarin yin shi yana da yara suna da matsaba'a ce matsaba'a ta Malam Abdulrahman Bagarawa yana da matsaba'a ta littattafai to yana da yara wanda suna kamawa to amma da na aika ina ta bibiyar shi abinda ya bayyana mana na uzuri cewa abinda ya sa wallahi malam saboda naka ne shi yasa nake so ni da kaina in na samu dama in mishi aiki na kirki shi yasa nake kaddama ma yara ni kuma ayyuka ga su sun yi yawa amma ai hakuri insha Allah a nan kusa muna samun shi je samu ganshi da ganin wannan kin bangon zan kaga bango ne na gwanne wanda ya san aikin ya san shi cike da bai nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara